talk about the bowed triplet. Some people call it a shake because that's sort of what you do. You waggle your hand at the end of your elbow, and it's sort of like a shaking movement with your forearm. And it's a triplet, but it's not like a triplet in the sense that, you know, it happens. It's a 16th note triplet that happens at the beginning of the group, followed by a single eighth note. It happens towards the end of the first part. Like so, that bowed triplet on the A. So you hear that triplet at the beginning, and then the single eighth note at the end, tied into the last of the 16th note triplets. So you're playing three strokes, but it's covering a dotted quarter note's worth of time, but the triplet all happens at the first quarter note's mm-hmm. worth of time, and then it carries over into the A stays there in the last eighth note of that triplet, and it also happens in the second part towards the beginning. So like that, just that da 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 da